Zaben sabon sakataren jam'iyya na ƙasa shine babban dalilin da yasa uwar jam'iyyar MNC Day Nasara kiran taron gaggawa bayan da aka kasa cimma daidaito tsakanin wasu kusoshinta na jihar Maradi. Wato sakatare mai barin gado, ministan makarantun koyon aikin hannu Tijjani Abdulkadiri da mutumin da ya kamata ya canje shi Muhammad Dutse, bayan shafe awoyi ana tantaunawa, mahalartan sun bayyana Maitir Mai Saleh Jibrilu na Leshin Zandar a matsayin sabon sakatare.
Investi Monsieur Mai Saleh Jibrilu au poste de secrétaire général du bureau politique national du MNCD Nasara.
Shirye-shiryen zaɓe don ganin jam'iyyar da ɗan takarar Hasani Umaru sun yi galaba a fafatawar 2020 da 2021 shine babban aikin da sabon magatakarda Maitir Mai Saleh Jibrilu ya ce zai fi baiwa fifiko.
Kun san aikin magatakarda aiki ne babba, kuma sauraron mu ɗan ƙananan watannu biyu ko uku kafin election, yanzu kurin aiki ne za a shiga. Duka resolution kin da aka ɗauka kuma za mu sauso wannan application, kuma mai aiki don saboda mu samu victoire. Tunda Alhaji Saini shi ne muka sa takarar president, za mu taimake shi, za mu taya shi don su ya samu mu cika wannan buri. Kun san party association ne, kowa ya ce a zo a zamna tare, dole sai ana haɗin kai, babu wariya. Ba a sha, yanzu haɗin kai nake so daga kowa don mu samu mu ci magore.
A jajibirin wannan taro an shafe wunin Juma'a 14 ga watan Agusta da Asabar 15 ga wata ana tafka shari'a, bayan da sakatare mai barin gado Tijjani Abdulkadiri ya maka uwar jam'iyya a kotu a bisa cewa bai gamsu ba da hanyoyin da aka bi wajen shirya zaben sabon sakatare. Mafari kenan alƙalin kotu a matakin farko ya umarci uwar jam'iyyar ta jingine wannan taro. To sai dai kuma daga bisani kotun ɗaukaka ƙara ta ba da izinin a ci gaba da wannan zama.
Suna Hajja Fatina ne. Sun diba junanku tun kwandare na tawa har bisa yau, dubu wata nawa. To yanzu an ka ba wani, kuna hasala kuma, ba ka zawa ka kamu sai ne, mu dunkule guda, mu ci gaba, su zo mu kamu juna.
Taron ya kaddamar da wasu sabbin dokokin jam'iyyar ta MNC Day Nasara da nufin saka tsari a sha'anin gudanar da ita sakamakon lura da yanayin da aka yi wannan zama. Kuma a cewar shugabanta bugo da ƙari ɗan takara a zaben Disambar 2020 Sani Umaru, dokokin jam'iyya za su daki duk wanda ya bijire wa ƙa'ida.
Notre congrès vient d'adopter une résolution relative à la discipline au sein du parti, dont la mise en œuvre se fera inshallah sans faiblesse.
Kawai yanzu tsohon sakataren jam'iyyar ta MNC Day Tijjani Abdulkadiri, wanda bai halarci wannan taro ba, bai mai da martani a game da zaben da ya dora Maitir Mai Saleh Jibrilu akan wannan kujera ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.